اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ci gaba da darasin lissafin muqaddimatul uziya a wannan masallaci mai albarka markazu bin taimiya, za mu ci gaba a fasali na ihram alayhi salatu nafili. Littafin muqaddimatul uziya littafi ne wanda babban malami a Sheikh Abul Hasan Aliyu al-Maliki ya rubuta, ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na tara wanda an ahe shi jira tana da shekara 857 ya rasu 939. Littafin yana karantar da mu ɓangaren abin da ya shafi gyaran ibada a bisa mazhabi na Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi takarra ta 34 ƙarƙashin faslun يحرم عليه صلاة النفل عند طلوع الشمس. ما ليت فصل يحرم عليه صلاة النفل حرام أن يمتن يصلى النافلة عند طلوع الشمس ألوكة جنبونك ورانا وعند غروبها وما لوكة فادا وطا وعند خطبة الجمعة وما لوكة خطبة الجمعة وعند ضيق الوقت يكون لوكة قمت اللوكة أو بعد خروجه كوبا اللوكة يفتى لمن عليه فرض كواند أقوي صلى فرلا أكيش. كان يحرم عليه صلاة النفل حرام أن يمتي صلى النافلة عند طلوع الشمس الرنا تازدون قوة وعند غروبها haramun mutum ya salla nafila in rana ta zo fadawa wanda khutbatul jumu'ati da lokacin da liman yake khutbatul jumu'a haramun mutum ya tashi yana ta nafiloli wanda daiqul waqti da kuma lokacin da lokacin salla ya zama to ya kure aw ba'da khuruji ko lokaci ma ya fita liman alaihi fard ga wanda ya barci bai farilla ba sai ba lokaci ya fita sai farka. ويقرأ بعد طلوع الفجر مكروه ان متني نافله بايان قدو الفجر الى ان ترتفع الشمس har sai lokacin da rana ta dauko ku kida ruhi gurgudan sayin mashi. وبعد فرض العصر حرام ان بايان متني ya salla farillatul asr ila an tusalli al maghrib sai bayan maghriba. وعند اذان الجمعه haramun ne lokacin kiran sallar juma'a lil jalis ga wanda yake zaune saboda tuntuni liman ya zo. Wa ba'da fardul jumu'ati haka bayan an yi sallar farillar juma'a fi musallaha a inda kai sallar juma'a din sai dai ka tashi ka sauya wuri kuma so samu ne din a masallacin ne ma kai raka'a uku ina gida ne kai biyu. Wa la tuqra'u inda waqtil istiwa'i yace amma ba a karanta yin nafila ba lokacin da rana ta zo tsakiya wannan amma matafiya ce ta Imam Malik hadisi ya tabbata akan in rana ta zo tsakiya haramun ne a yi sallar nafila. Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe da rahama. A nan gurin yin sallah kaga ibada ce, nafila tana daga abin da take kusantar da bawa da Ubangiji kamar yadda ya tabbata a hadisin Rabbani. Allah subhanahu wata'ala ke cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'uizanna. Allah ya ce bawa bai taba kusanta ta ba da abin da nahi kaunata kamar abin da na farlanta mai bawa ba zai gushe ba yana kusanta ta ta hanyar nafiloli hatta sai nafila shi ta jayo na kafice shi to amma kaga tare da abin nema ne akwai lokacin da ka tashi kai sallah kuma a lokacin haramu kaga wannan yake nuna ita ibada bi ne ita ibada bi ne ba kamata bane ba shi yasa komai na sallah tsare yake kaga a ruku'u ba ka karanta qur'ani ba ba kuma ka zo magariba ba kai raka'a shike ko raka'a 30 ko ka zo asuba kai raka'a 10 kaga ai ƙari ne to amma kaga in kai aikin banza in ma ka halarta yi ka kawunta to wannan yake nuna shi addini ba wai ana in aka ce ma abu kai uku ka tsaya uku shine Allah ya so in aka ce ma kai biyu tsaya biyu in aka ce kai daya tsaya daya kamar ko da azkar wanda suke muƙayyadai in aka ce ma da sai kai a'udhu bi kalmatu su uku to kakka ce ai ina iya yin su dari ma a tsaya a tere ne shine in yaso zaka zikirin ka mukalabi kuma nan da ba saboda haka da sai sun zo dangane da hani abu sawa suke bantattun lokuta kamar hadisi ibnu abbas muttafaqun alayhi da yace shahidi andi rijalun maradiyun ardahu indi umar wasiyar da dun mutane sun ba da shaida wajena wanda nafi gamsuwa da shi ciki wanda yafi zaman tawayar da dai sai da umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ana salatu ba da subi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah bayan asuba hatta tashriq ash-shams har sai rana ta haskaka وبعد العصر حتى تغرب بعد العصر يتعود حديث نقبة ابن عامر الجهني مسلم يفترش يجي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن يصلي فيهن لو كنت أكو منزال سسيا حرم تامن يانا من صلى أجك وأن قبر فيهن موتانا كما يانا مبني وندسكم حين تطلع الشمس بازغة لو كتن درانا تكي دنغو وتنامي بينا حتى ترتفي عصي تعلقو rabin ta ya bayyana rabi bai bayyana ba ta fara dillawa to lokacin makai ba ta tartafi sai ta dago wayina ya kuma qa'imu zahira da lokacin da gurjin rana tsakiyar rana take zuwa tsakiya haramun ne shi ma har sai ta dan karkata kamar minti 10 ne minti 15 wayina ta tadayyafu lil ghurub da lokacin da ta karkata ta je fadawa wani bangaren ya lime wani bangaren gashi na haramun wannan lokacin mutai aka hadisi Abu Huraira shi ma muttafaqun alayhi man zala sasana ala salati ba'da al-asr ya ala salla ba'da al-asr hatta taghrib ash-shams wa ani salatu subhi hatta tatlu' ash-shams haka hadisi Abu Sa'id Sa'id ibn Sinan shi ma muttafaqun alayhi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala salati ba'da subhi hatta tartafi ash-shams bayan asuba babu sallah rana ta dago wala salati ba'da al-asr hatta taghrib ash-shams haka hadisi na Amr ibn Abasa wanda muslim ya fitar da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli salata subhi thumma aqsir ala salla kai asuba sai kuma ka takaita sallah ta tatlu ash-shams sai rana ta hudu hatta tartafi har sai ta dauko fa inna tatlu ila tatlu bayna qarni shaytan in tana dungowa tsakanin kawai shaytan take dungowa to lokacin in kai sallar kai kamanceceniya da masu bota shaytani in shaytan yaga za ta hudu sai je shi sai ya tsaya daidai gurin saboda masu bautar rana suka yi sai ya zama ya samu kasar shi shi ma a ciki ka gani saboda haka in kai bauta ma Allah a lokacin ka yi kamanceceniya da su wayne idin yasjudu lil kuffar lokacin kafirai suke mata rana kuma salli fa inna salata mahdura sai kuma kai sallah in rana ta dago saboda wannan sallah a wannan lokaci malaiku suna halarta saboda haka sai kuma ka takaita sallah in rana ta zo tsakiya sai wa dike mai ce fa inna wahina idin tusajjaru jahannama lokacin ake rura wuta jahannama in rana ta zo tsakiya yanzu inda rana ta dan dago gwargwadon goran mashi rabin ta gama bayyana kaga shine waqtul duha tun daga nan waqtul duha ne tun daga nan har lokacin da rana sai ta zo daidai tsakiyar matsarin ka dan kalle dan ka daga kai zaka ganta to lokacin ya halatta kai shine dab da zuwa 12 haka to daga nan kuma ta zo tsakiya lokacin da ta zo tsakiyar wannan a wannan lokacin kuma haramun ne to zaka ga shi kuma lokacin wannan lokacin minti 10 minti 15 haka to wannan lokacin ake rubuta jahannama shi kuma sai aka ce karkai sallah saboda kenan sa'a ce wace ake rura huta fai da aka bala fai in inuwa yamma ta gabato fa salli fa inna salata mashhuda mahdura ta tusalli al'asr kuma qasir an salata ta farbu shafsi rana tawada fa inna ta farbu baina qarni shaytan in ta zo hada ma tsakanin kwanne shaytan take fada wa yana idan yasjudu lil kufar kafir suke mata sujjara to bai halitta ya zamanto mun yi sallah ran kaga an wani illar da ta sa aka hana mu yin sallah a wannan lokutan sannan kuma aka hana ko mutun ya mutu ai hakuri ka abin ne shi ai hakuri ka abin ne shi kenan ko da an dauke gawa an tahe da ita makwantai to sai a jira har rana ta fada an kawo gawa an aje ta za a yi sallah kuma rana ta zo dinkwa sai ai hakuri ta dauka tunda ɗan mutuna ne mutu goma ya isa an dauko ga ka a ce ai sauri a mata sallah a tahe ka san da ko ya akaran bana dan zo sai a ce ai gaugawa ai sauri ai sallah ka gani a bari ai sallar magriba ba laifi bane karshen dare ma abin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen dare aka binne shi sai ran talata sai da na Abubakar karshen dare aka binne shi Fatima radiyallahu anha ita ma karshen dare aka binne ba wani abu ne da an binne mutum cikin dare ko wannan kai dai kawai mi aiki mai kyau ko kaje da dare ko kaje da rana ko kaje kabarin ma aka sa mu cikin shi gani zamu kamar rana ta zo bada to shi kabari ina ruwan shi da rana da kuma dare ai bai da rana da dare duk ɗaya ne lalle haka da dare ɗaya ne ko a kabari ina zan canka ci duhun rana ko hasken rana ko abin nan in kaga haske da hasken ka kaje in kuma ba ka kaje ba da hasken ka to kuma shikenan lokacin kaga babu wani haske fa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fa ma lahu min nur in kaga haske a barza haske a mahsha to mutun ya je da hasken shi ne daga duniya shi yasa mu'mini kaga a yayin kiyama an wata kowa da hasken shi inna muna ayyadin sa shi suka dinga kwalla musu kira unzuruna la taqtabis min nurikum ku dan kira mu da su wani hasken ku sai mu'mini su ce qila rji'u wara'akum faltamisu nura ku goma can duniya ku daskoro haske saboda haske a duniya ake samu in aka je lahira kaga babu zance wannan to in aka sa mutun kabari in bai je da hasken shi ba to rudumu ne rukumi ne zai babu wani hasken da zai samu amma in ya je da hasken shi to kuma zai rayu cikin haske cikin ni'ima cikin jin daɗi cikin abin da Allah subhanahu wataala sanya mu Allah tabbatar mana da ni'imatul iman sai kuma akwai lokutan da aka yi istisna'i daga lokutan da aka yi hani kamar ranar juma'a shi ran juma'a ko da rana tana tsakiya ko da rana ta zo tsakiya shi kana iya sallata sallar nafila saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai yake cewa sai ka sallaci abinda ya sauƙaƙa gare ka har lokacin da liman zai zo ma'ana da an zauna kira sallah ne ka tsira amma shi lokacin ka je masallaci kana iya ta nafilolin ka raka 100 ma za ka yi kai ta yin nafilar ka kawai har zuwa lokacin da liman zai zo kana so tunda akwai wanda ya zauna a yi ta barci to kaga ka kana barci ka tashi kai ta nafilolin ka kai ta tunda ci aka kai ka sallaci gwargwada abin da maku tiba rabu abin da aka farlanta ma mutum sai kuma rakawi biyu na tsawafi su ma nan ko da tsakiyar rana ne su ma ba su riƙa yi ka je ka aiki haji ko ka je umara rakawi guda biyu da mutum zai yi na tsawafi su ma wannan babu laifi hadisi na Jubair ibn Mut'im annab sarar sai ce ya bani Abd Manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadha albayt wa salla ayyata sa'atin min laylin wa nahar Banu Abd Manaf kar ku hana kowa yayi tawafi wannan dakin na Allah sai da dakin Allah la tamnu ahadan kar ku hana wani daya tafi biya zalbi to sallan ayyatu sa'il lil awlaha yi sallan duk lokacin da ga dama ko da dare ne ko da yini ne saboda guri ne na Ubangiji subhanahu wataala to shi ma wannan kenan babu zancen kaidi anan sai kuma lokacin da mutum barci ya dauke shi ko ya mance sallah yanzu zai sallace ta kawai zai sallace ta a duk lokacin da ya farka tsakiyar rana ne sannan nan sallar sanar shi amma na ba'in salata aula siha fali salliha idza zakara kawai lokacin ta lokacin tana ta lokacin ta lokacin tana ta lokacin zai kenan wannan lokuta su an kebance su daga cikin waɗancan lokuta in wanda aka yi hani sai kuma irin sallolin da za su iya kamawa, kamar misali sallar da take da sababi, kaga kamar salatul kusufi, kaga sababi gare ta rana ta cisbe, ba za a ce wato ai yanzu kuma bai halitta ba a yi sallah, kaga akwai sababin da ya jawabta kusufi ne, kamar raka'atul fajr abin da abu tayyatul masjid. Usman ibn Sina ga ita fatar wannan saboda ita ma me sababin da ya kawo ta, kaga tayyatul masjid shiga ka masallaci shine abin da ya ja zuwa wannan. Wa alaikum salam. Inda khutbatul juma'a in mutun shigowa ce wanda yazo to zai iya sallata raka'a tayyatul masjid, amma kamar kana zaune a masallaci an fara kiran sallah kuma sai ka tashi ka danga shine kaga sai ce kenan inda khutbatul juma'a ga wanda ya abin, amma wanda ya shigo kaga wancan hadisi na abin nan wannan kenan shine bangaren abin da ya shahi nafiloli. Fasalin fil azani, fasali zai bayyana mana kiran sallah da hukuncin kiran sallah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-azaru sunnatun fil mawadi allati al-adatu an yajtami' an-nasu biha kal jawami'i wal masajid wa huwa al-i'lamu bi dukhul waqti as-salati al-mafruza bil alfaz al-mashru'a. Al-adhanu sunnatun, kiran sallah sunna ne fil mawadi a mahallai allati al-adatu wanda an saba al'ada an yajtami an-nasu biha mutane suna taruwa su yi sallah. Kal jawami'i kamar masallatan juma'a wal masajid kamar masallatai, duk gurin da aka killace shi aka ce masallaci ne ana sallah to sunna ne a dinga kiran sallah, amma a gari gabaki dai shi kuma wajibi ne. Huwal i'lam bi dukhul waqti as-salah, me ake ce ma kiran sallah, mallai ce huwal i'lam shine shelantawa sanarwa bi dukhul waqti as-salati al-mafruda da shigar lokacin sallar farz lafil alfadil mashru'a da lafzan da aka shar'anta. Inda za tambaye ka ma huwal adhan, sai ka ce huwal i'lam bi dukhul waqti as-salati al-mafruda bil alfadil mashru'a, shine al-i'lam shelantawa sanarwa bi dukhul waqti as-salati wa lokacin sallah ya shiga al-mafruda ta farz lafil alfadil mashru'a da lafzan da aka shar'anta. Yanzu nan cewa da lafzan da aka shar'anta kenan ba a yarda ba a gaya ma mutane lokacin sallah ya yi kun lura in ba da su waɗannan lafuzan ba, ba a yarda ba ka faɗi lokacin sallah ya ko ka sanar ma mutane lokacin sallah ya yi da lafazin wannan, shi kuma lafazin wahayi ne kun gane kenan lada ne wannan lafuzan na kiran sallah su kaɗai zai kawo, babu zancen ya yi a motsa, babu zancen ya yi sallah sallah sallah, babu zancen duk waɗannan abun babu su, kawai kiran sallah shine abin da zai, in ku ya kawo wani abin da ba kiran sallah ba to yanzu ya zo da abin da ba shar'anta mishi ba, kaga babu zancen lada kuma a nan gurin. Shi yasa kaga kafin a tabbatar da kiran sallah ai tattaunawa kai a majalisar manzon sallallahu alaihi wasallam, yanzu an yi hijira Madina, to da aka yi hijira Madina ya za a gane lokacin sallah, tunda Makka ba daular musulunci ba ce. Yanzu in kana zaune a garin da ba na musulmi ba, kana France, kana Amurka, kana kaje ka dinga kwalla musu kiran sallah, sai sun ce sun baka dama, amma karambani ne ka zo kai ta kwalla musu kiran sallah tunda ba daular musulunci, kaga ko me faru kai ka ja ba kanka, baka da wannan dama ka zo kai ta musabbin, sai dai an ba ku dama wannan kuma da mutuwa zaka kira ku, ka gani waye zaka kira kenan, sai aka dinga tantaunawa ya za a yi lokacin sallah a sani. Wasu ka ce kawai a kunna wuta in mutane suka ga hasken da hayaki kaga duk sai a zo, to kuma ba majusawa, majusawa su alamar addininsu wuta, suna ce haske shi ya halicci dukkanin alheri duk ya halicci shan, da ya zama su wuta wajensu ita ce ta samar da abubuwa, ita take ba da alheri, ita take ba da kaza, sai suke rura ta ita suke sa gaba, to kaga yanzu aka kunna an yi kamanceccen ne da su. Shi kuma addinin musulunci saba ma duk waɗancan addinai ne wanda suka kangare, su sun kibin Allah, musulmi kuma sun miƙa wuya sun ba da gaskiya, shi yasa Allah ke kiran ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu, su an bujiro musu da addinin suka fantsare suka saba suka bar shi, Yahudi an bujiro musu suka yi ta kashewa annabawa suka yi ta kashe annaba suka yi ta ma annaba sharri da kisa da cin mutunci da kaza su ma wadancan lalazai su an bujiro musu su ma an ga iyana su duk suka bar addinin suka kirkiri rubabaniyanci to sai aka kawo ma al'umma musulmi aka turo manzon sallallahu alaihi wasallam al'umma musulmi sai ta karba aka dunkule masa duka duk ibadar da zamu yi na wadai muna da limkin wannan abin da duk muka yi na nada to kaga kenan bayan da za a yi an zaba maka addinin da yake Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce inna dini inda Allah al-islam Allah ya ce ya zaba ma addini da kanshi kuma ka zo kana kwaikwayon addinin da ba na Allah kaga kenan in har kai wancan to ka aikata in ka kwaikwayi wancan ka aikata harami saboda shi kwaikwayo yana nuna ka nuna na wancan ya hina sai manzo Allah sarrace ce a wasu ka ce a samu kaho a dinga busawa kaga aka yi kaho za a shi aka ce Yahuda su suke amfani da wannan wani ya ce a samu ƙararruwa a buga aka ce wannan kiristoci shine kuma aka watsi sai Allah subhanahu wataala ya nuna ma waɗansu daga cikin sahabbai a mawalki sai suka karanta haya nan sun sai ce kware inna la ru'ya gaskiya ne wannan mawalki ce ta gaskiya wannan shine alama shine abubuwan na wannan dama mun zalla sallallahu alaihi wasallam kafin nan shi ma an sanar da shi ya san lafa zikir sai da na Umar ma ce ni ma nayi mawalki sai Annabi ya ce to gaskiya ne mawalkin na ga haka yake to ka ji sababin wannan to yanzu kaga dama tun farko yayin aka tattauna me za a sa ya zama alamar kiran sallah sai Allah subhanahu wataala yi wahayin lafzan na kiran sallah to shi yasa ba a yarda ba a bada labari lokacin sallah yayi in ba da wannan lafzan ba duk wanda yake so ladanci ya samu ladan ladanci to sai wannan ne zai in yayi ba wannan ba bai da ladan ladanci kuma haramun ne bayan ya kira sallah zai dinga sallah 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 koko ba to ai sai bar kiran sallah a koma sallah sallah in dai aka kira sallah bai iya kira mutane ba sallah sallah bai kira su ko kuma sallah zamu yi mai nawa an barka in dai kiran sallah bai kira mai nawa ba to ciya mai nawa an barka wannan bai kira su ka gani kuma kiran sallah shi yake da lada shine yake da abubuwan da zamu ji duka waɗanda aka shar'anta nan ma da ya ambata hukuncin kiran sallah ce sunna ne wannan ɗaya ne daga maganganu guda hudu guda uku wanda aka rawaito daga Imam Malik Allah ya cikin shi da rahama wanda magana ta bi Imam Malik Allah ya cikin shi da rahama ya ce faradun ne alal masajil jama'a farilla ne a masallacin da ake shimwa kira sallah magana ta uku ya ce laysa bi faradun wala sunna ba farilla bane ba sunna bane sha'ira ce dai daga sha'ir wadanda suke na addini saboda haka kenan yin kiran sallah ɗaya ne daga alamomi na addini kuma haka abu ne wanda yake in har gari aka haɗu ba tare da ana kiran sallah ba to gaba ɗaya mutanen garin sun saba ma Allah subhanahu wataala ko kai kane ne za ka yi sallah ba ana so ka kira sallah in ma ku wasu jama'a ne kuka a halin bulaguro ana son ku kira sallah kiran sallah yana da ɗumbin fadla samuwar yawaita kiran sallah yana da dumbin fadala saboda duk inda ka ji kiran sallah ka bi kiran sallah ka kokoye shi tun daga farko har ƙarshe kai salati duk abin da ka roƙa Allah subhanahu wataala yana baka kenan kiran sallah Sheikhul Islam yace as-sahihu anna al-adhana faradun 'ala al-kifayati yace ingantacciyar magana kiran sallah farilla ce mai isuwa laysa li ahli al-madina wala qarya an yad'u al-adhana yace babu zancen wani kauye a samu ko wani wannan su bar kiran sallah wa hadha huwa al-mashhur min madhhab ahmad yace shine mashhur madhhab ahmad wa ghayru wa qad atlaqa ta'if min al-ulama annahu sunnah shekul sai yace wasu malaman sun ce sunna ne thumma man ha'ula'i man yaqulu kuma a wanda suka ce sunna ne akwai mai cewa idan tafaka ahlu baladin ala tarkihi qutil ko yace in aka samu yan gari suka kiran sallah a yake su ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko har ya kawo ma gari yakan jira sai an je zo asuba in ba a ci kiran sallah ba sannan kuma sai a far musu hadisi na Abu Darda Allah kare ra gare shi karkashin fadi Allah subhanahu wa ta'ala istahawza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah wala yakhuzu ash-shaytan ala anna yuzu ash-shaytani humul khasiruna yace wannan yana da alaka da kiran sallah kiran sallah yana da dungun fadila kamar yanda yazo a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Huraira manzo Allah sai ce law ya'lamun nas ma fi nida usaffil awwal thumma al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahamu alayhi yastahamu da mutane sun san fadalar sahun gaba da sun san fadalar kiran sallah suka rasa in ma hi da qur'ani da hi da an yi zabi an yi bote akan wazi ladanci ko zabi aka ce zai da mutun saboda fadalar shi sai an ji an yi zabi yana daga alamomi na addini Anas ibn Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza qauman lam yaghzu dinalaila bayan yaki wannan daddare hatta yasu biha bayan sami'a azanan kufa ya riske ran sallah hai akami alhu fa illa yasma azanan aghara alaihim sai akai farmaki masu kiran sallah a hilin kiyama ma inda a duniya ake sanin su kaga za a ce maka ladanin masallaci kaza ladanin masallaci kaza musamman da da ba masallaci zaka ga ladan ma ya hilli man suna za a ce ladanin masallaci musamman in yana da wata murya shi sai a ce wannan ladanin masallaci kaza ne ka gani saboda haka kenan suna shahara to inda suke shahara a duniya to haka a ranar lahira ma kuma la yasma umada sautu muadzini jinnun wala insin wala ratabun wala yafsir illa shahidal huyumin yau duk abin da ya ji karan sautin ladan ko danye ko bushashshe ko aljani ko dan adam a rakiya masa ya ba da shaida manzara sai ce al muadzinuna qawlan nas ala qiyamil qiyam ladane a ranar kiyama su suka yi duk mutane tsan wuya duk abin da ake a gaban su kowa ya san su sai an san su sai an gan su iri-iri saboda daukaka kiran sallar da suke ko kuma ladan su ya yi gwabi shine ake nufi da tsawon waya kenan su kuma kiran sallah amfanin shi bai takaita ba ga lada ne ko gona har ga anguwa amfanin shi saboda shedan da ya ci kiran sallah na guduwa manzo Allah sai yana cewa idanu da salatu adbar shaytanu wala hudurat in shedan ya ci kiran sallah yana fita da gudu sai ya dinga fitta iska dan saboda karan iska ya hana shi shi kiran sallah fa idza qudi aqbala ya ka yi da kiran sallah kuma sai ya dawo fai za su wuce biha adbara in kuma aka ware kama kuma sai bada ba fai za ku dai akabala kuma aka yi da hallau sai ya dawo wani ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gurin gona shi ana kiran shi sai ce in ka shiga kai kira sallah ko gida ne ko guri ne ke da aljannu kiran sallah ke ana kiran sallah sai su tai su bar gurin kaga in ya zaman ko babu kiran sallah me zai biyo ba shedanu sai su tabbaye mutane sannan mala'ikun Allah suna nema mai gafara manzo Allah sai ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddami wal mu'adhdhinuna yughfar wal mu'adhdhinu yughfar lahum ma sawti wa yusaddiqu man sami'ahu min ratabin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man sallama haka kuma dukkan wanda ya samu ya yi wannan yana da dumbin hasanat wanda Allah subhanahu wataala san gurgurinsu hikimar kiran sallah nawi yace abubuwa ne guda hudu kamar haka abu na farko bayyanar da sha'ir na addinin Allah abu na biyu kalmar shahada da sanar da sai kuma sanar da lokacin sallah sai kuma kiran mutane zuwa gashin mu kaga an fa hikimar shar'anta kiran sallah kenan wace siga ce ta kiran sallah tunda an ce shine al-ilam bi waqti salat bi alfazin makhsusa wa huwa shine Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah thumma yarju'u bi shahadatayn ma'ana in yayi haka sai kuma ya rubu bi shahadatayn min sauti awwalan kenan yayi ash'aru Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu kuma thumma yarju bi shahadatayn bi arba'in min sauti awwalan hayya kama ashhadu an la ilaha illallah kenan kaga ashhadu inda tarjihi kenan zai zamanto ya maimaita ta akwai taboye akwai kuma ta bayyane sun mai kula yace hayya ala salah hayya ala salah wajen hayya ala salah kenan wani lokacin muna kuskure sai sai zamanto ana wata gunna hayya ala sala kunura akwai mas hayya ala sala to ai mahallin akwai gunna ne eh ka gani shadda ce babu gunna kai ai ba nunin bace ba ba kuma mimun bace ba to tunda ba nunin bace ba mimun bace me kai kai gunna ba sai sai hayya ala sala kunura to ka kuskure ne saboda kalma biyu ce hayya hayya daban hayya daban ala daban hayya 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 kaga hayya ku tau ala daban kenan hayya daban ala daban kalma biyu ce hayya ala sala hayya kawai ka barta kake ce hay ka tsaya hayya kawai hayya ala sala hayya ala sala kenan ba hayya ala hayya ala sala hayya ala sala mungari amma kace hayya ala sala kenan kuskure ne wannan tsayawar da kai hayya inda zaka tsaya kai gunna sai in ya zamanto nunun ce ko kuma mimun mushaddada ko nunun mushaddada to amma kaga ba dai bane daga cikin wannan hayya ala sala hayya ala sala kau tashdidin kare aka hayya amma kuma daban to hayya ala sai ka ji ma sai sun yi wani idgham kaman ma sai sun shigar da yawo din cikin aibin din sai ka ji abu mai iri kenan sai mu kula da wannan sai ka ji mutum ya kira sallah mai dadi amma in ya zo ran kuma sai ka ga da koi matsala hayya ala sala sai kuma wajen sala wannan ta'ul marbuta ita ma akwai inda zaka yi sai su ce salat kwanaki na jone na gyara kiran sallah a wani wa'azi yana koya yana ce yau wannan ce ake hayya ala salat kawai sai na gina da ne biya wa bangaren wajejen gurin kawai sun koma yi na ce kaga farnai mutai ji abin nan tun da ce sai hayya ala salat ya ce ka so wani cikin nan ya to ka gani ita ba ta'ul marbuta ce ta'ul mabsuta ita ce su a shi wannan amma nan ta'ul marbuta kamar ka tsaya ne a ha'u sakti saboda haka kenan hayya ala sala sala kenan kaga ba buƙatar wannan ha'u sakti kawai shi ne sala sala ka gani to shi kuma yace salat to sai suka dauka ni a haka ji mutum da karshe sai ya dauka da ta'ul wannan to inda a ce ta'ul ce haka ba wannan takuri bace to shine da amma tunda takuri ne a gurin to shi takurin za a tsaya gurin shi ai ba haka nan baki kaga inda ya koma wa zalika dinul hayyima kaga duk ai shine a gurin ko kaga ni to kaga da an yare ka wadannan guraren sai zuri sai hayyima suke ce eh da yawa kaga ba ya ce ba wannan inda ya kalli karatu ma haka sai ga to iri dai ne da wannan da wancan to ya kamata da ya zama haka hayya ala falah shi ma dai hayyan nan kamar dai wancan ne ainun kin nan dai kawai haya ce to wajen sufurta ainun kin daga makharijin shi kuma sai su yi mishi tashdidi shi ma sai kaga shadda biyu kan ha'un shadda kuma kan ainun ka gani hayya ala sala hayya ala falah fala shi kuma wannan kenan ha'ul inda zaka tsaya kanshi shi ma zaka huddo sautin shi kenan fala sai fala kaga sai wani yake ji kamar ha kamar waccan ha'ul ita wannan kenan fala labudda kenan ka furta shi fala kenan aje shi hayya ala fala hayya ala fala kaga dole a jona din eh wani ba hayya ala fala kaga ne kaga wannan kuskure ne shi abubuwan kawai koyo ne ake ba da gabe akwai masu wannan kaga ne hayya ala fala 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 kaga ne hayya ala fala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ويزيد في أذان الصبح a kiran sallar asuba ana son ka kara bada kauli hayya alal falah sai ka kara sai ka kara as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm shi ma kenan kana son ka kyauta tan in za a tsaya kaga kaida maka ce as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm ka gani akwai masu wannan kaida za ka tsaya kai khairun minan nawm anan gurin malam ya ambata kiran sallah da kalma 17 kuma shi aka rawaito daga Imam Malik a cikin littafin Mudawwana kuma shine wanda yazo a hadisi wanda Muslim ya fitar na Abu Mahzura Allah kare ra gare shi akwai nau'i shi ma na biyu na Abu Mahzura wanda lafazin shi 19 kamar wancan wanda ya gabata sai dai kabbara ta farko kabbar bari guda huɗu kun kunu rayuwarci da dane na tsoron masallatai ai da farko kabbara biyu ce suke Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha kunu ra haka nan ne sai go to da farko kabbara nawa suke biyu suke to wancan kenan wanda yake cikin mudawwana shine sai suka dauke shi to me kabbara hudu wanda shi ma ya zo dai a hadisin me hudu a farko yanzu da me biyu da hudu ai kaga hudu akwai karin zikiri hudu kaga akwai karin zikiri shine me Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shine an sallata mutanen farko shine zaka je me hudu duka fa abin guda ne fa ka saba ya a ce ai masallacin izana daban nawa to shi addinin duka nawa ne shin akwai wani addini na dan izana ko dan izana yana da Allah shi wancan shi Allah shi daban duka ubangi addinin nan da Allah ne inda addinin nan da Allah ne islam manzon nan guda ne dai ne dai aka turo mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda Allah sai fadi abinda Allah subhanahu wa ta'ala fadi babu cin karo dan biyu ne ko dai abubuwan anyuwancan ke nan ba kana ɗaya bane ba in kai baka sani ba ɗaya ka sani akwai inda a ƙasa guda ɗaya ake faɗi karatu ana tahiyya wani shi daga kaɗan zai tsaya wani kuma zai yi yawa to kaga wanda shi kaɗan yayi in ya je ɗaya kamar yadda kwanaki wani da ya je ya ɗauko bulugul maram sai ga tahiyya ta ibnu mas'ud sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tahiyya sun sauya tahiyya to duka taren ne duka matsaloli ke ake samu kaga kenan addini yana buƙatar karatu in kuma baka yi ba wannan dole za ka ringa ana wasa addinin da muka sani uwaye da kakanni muna a kai addinin nan yaushe ne zo mana kaga ni addinin mu ana zance yanzu ana maka zancen Makka da Madina mutanen da ada aiwa mare wa aka leka babu qur'ani babu sunna sai aiki da amalu ahlul madina saboda sun gado abin kabiran an kabiran kaga ni kabiran an kabiran haka daga sai ce haka muka samu ahlul baladina suna aikata biladul haramain wanda duka can ake tahiyya almajiran suna nan yanzu nan kai karatu to shi wancan in yayi karatu in yazo shi kutubu sittah shi sai nuna ma da silsila sai ɗauko maka shi wani kuyam wani kuyam wani kuyam wani wani kuyam shi abin sai ta hicen wurin duka su haka ne ake wannan gurin haka ka gada shi karatu ma ai yana da alaƙa man malamin da kai karatu wajen shi mai tsoron Allah ne da ka tashi ma kautur baka gani yanzu su can gurin ka gada aka tashi ba babu wasu bid'o'i kawai sunna ka tashi cikin sunna aka aihe ka sunna kake gani haka ne kai ma ka ɗauka kake malamin ka ma kuma shi ma haka wancan ma shi ma haka ita dama Madina Khawarijanci, Jahamiyanci, Shi'anci, Mu'tazilanci, Kadariyanci, daga ummatul firqa ba wadda ta bayyana a Madina. Duka inda suka bayyana irin Iraki, yankin Sham yake can ne, amma a Madina ita Allah ya kare ta, sun da dujiyar ko a gaba dujiyar ma bai shiga. To kaji inda abin yake to yanzu wanda in wani ya je Madina ya yi karatu, malaman da masu can sunna ce. mu ko wannan gurin kaga bakin gurgudu dai ana da abin da ka samu haka wa gane wani abu wani wadai ba gane ba dai haka wani abin da dan neman kuɗi dai haka dan neman abinci an mai da ma harka dai addini neman abinci to kaga ba dai bane ba da wancan wanda abin su ibada suka dauki abin ka gani shine kake ga ake ta samun matsaloli amma duk ba komai bane duk dai ne in kale ka zaka ga inda kuma ke da matsala to sai ka ga mushkila ke kiran sallah haka ake so mutun ya yi shi a kiran sallah asuba akwai abubuwan da ake kara kamar haka a kiran sallah na asuba ana kara salatu khairun minan nawm kamar yanda yazo hadisi na abu mahdura ya ce kuntu gulaman sabiyan fazantu baina da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina karamin yaro sai ne kiran sallah gaban manzon sallallahu alaihi wasallam alfajr yawmu hunayn falam man ta'at ila hayya ala salah da nazo hayya ala salah kada sai ci alhiq biha ka shigar cikin ta da as-salatu khairun minan nawm yace ka shigar ita wannan haka hadisi na Anas yace min sunna idha qala al-muadhdhin fi adhan al-fajr iya daga sunna in ladan ya kira sallah asuba yace hayya ala al-falah sai ci as-salatu khairun minan nawm subu don gane ko subu sai kuma wuri na biyu inda ake kara wani abu kamar in an yi ruwa ladan ya zo kiran sallah shi kuma shi ne hayar da ita wannan sunnar ba mu samu ba da ta girku ta zamna in an sheka ruwa ladan ko ana ruwa ladan ka zo kiran sallah in kai sallah kiran sallah maimakon hayya ala sallah ku zo sallah sai ka ce sallu fi rihal sai ka kara wannan mu wani hayar zo nan bai zo mana ba Abdullahi ibn Abbas ya gaya ma ladanin shi da aka yi ruwa ce idza qultu ashhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya ala salat qul sallu fi buyutikum yace fa ka'annan nasu istankaru zalika kamar mutane suka ga abin bambar kai ibnu abbas yace qad fa'ala zalika man huwa khairun minni to wanda yake ni alheri ma aikata haka yace wanda yake ni alheri ma ya aikata haka ma'ana manzalan sallallahu alaihi wasallam ya sa anyo ka gani shi kuma addini da wa ake koyi sallallahu alaihi wasallam ka gani wa madda ake shiya da mutane mu sai ce wallahi ni malami na be ana ce ma manzalan sallallahu alaihi wasallam ya ce kana cewa malamin ka ka gani kaga abin ai da koyi abin nan cikin shi wala juzu an yu'adina lis-salati min as-salawati al-khams bi halitta ala dan ya kira sallah at-jum'ata hajjuma qabla waqtiha kafin lokacin ta illa salata subhi sai sallah asuba fa innahu yustahabu an yu'adhdhina laha fi as-sudus al-akhir min al-layl mustahabbi ne ai kiran sallah sudusin karshe qabla tulu'il fajr ka huda wa al-fajr thumma yu'adhdhinu laha thaniyan inda dukhulul waqt sai kuma ai nabi in lokaci ya shiga a kaida hatta da juma'a irin wannan masallatan da zaka ga wasu ana kiran sallah biyu wasu uku inna qawya ne ma kamar adadin ladanan garin kowa yayi wannan yayi safka wannan yayi safka wannan yayi safka to annam sallallahu alaihi wasallam kawai yazo ladan da yake kiran sallah azanul mari'i wani kai yace babu wani shawus a gaban shi wani muridi wani shawus da zai zo gaba yana abin nan ko irin masu al-alimu kadh-dhahabi wal-muta'allimu kal-fiddati wa sa'irun nas kar-rasasi harama sallah ko kuma innal muslimina wal-muslimati duka babu wannan ba ma wannan sallah akwai wani da zai fito taryo shi ko daga gida a kawai mazuwa sa in ya fito shi yake zawwa yazo in ya hawo munbari yazo ya sallama shikenan sai a kira sallah ɗaya ne yake yace babu wani shawus ko wannan da yake wannan abubuwa duka to hatta da asuba ma guda ɗaya ne ake hatta da juma'a kira sallah ɗaya ne zamanin sayyidina Uthman abinda ya ja su wasu sai suka ƙara wasu ma suke gaba adadi zamanin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu sai zamanto mutane suna shagaltuwa da kasuwa yanzu lokacin da zai zo ya hau saman munbari a wannan lokacin wasu basu ma zo masallaci ba to sai ya sa aka matsa can ba ma a gurin masallacin ba can aka yi gaba da masallaci kusan kasuwa sai a kira sallah shi wannan kiran sallan da ake kamar labari ake ba saboda ai sallah ba a sanar da lokacin sai da lafuzar mi kiranta to kamar zuwa ne ake a gaya wasu cewa su shiga tare da su lokaci ya kusa yanzu da an kira nan sallah ma'ana an ba su alama cewa lokaci ya yi sai su tattara duk komi sai su bari su yi abin da yasu so to kuma lokacin da za su zo kaga an in ya zo kuma sai a yi wannan wajibi
kenan yanzu ana yi ma eh abin da Allah akwai haika
ka gani
haika a lokacin eh mata suke yi su da sana'a
to ka gani to ka gani
in ba gani ke ba su ko sha
ka gani go saboda haka kenan anan gura akwai sharuɗa da ake bukata kenan bai halitta a kira sallah in ba lokacin ta ba tare juma'a ne wannan ijma'i ne kamar yanda Ibn Munzir da kuma Ibn Jarir suka nakalto sallah asuba ita kuma Imam Malik Shafi Ahmad sun ta akan cewa ya halitta a kira ta kafin lokacin abin kafin alfajir kamar yanda kenan hadisi ya nuni akan wannan wa yasabu lil munfarid an so ga wanda zai salla shi kadai idza kana musafiran in bulaguro ne an yu adina ya kira salla li hadith abi sa'id ko kai kadai ne a bulaguro kai kira salla wa alaikum salam kamar ya zama ishara a sai lokacin kira sallari anan sara sai ce babu sai inni araka tayyibul ghanam wal badiya naga kana son zama cikin dabbobin ka kiwo wal badiya kana son zama gona saboda manomi ne makiyayi fa idan kun tafi gharimika aw badiyatika in kana a gonarka ko dabbobin ka fa azanta bis salati in ka zo kira sallah farfa so taka bin nida ka daga sautin ka wajen kiran sallah fa inna wala yasma umda sautu muadzin ba wanda zai ji karan sautin kiran sallah jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmul qiyamah sai ya bar shaida ran kiyama yace sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga fadalan lada ne ke rago shi yasa ran kiyama yake kowa ya gurin da ma a shela dai na zama a duniya yace wala hadaral muadzin ladan ya kiyaye min maddi ba'i akbar kariye ma kaiye isha wannan ba'un ta akbar kaiye mata madda kai ce Allahu akbar Allahu akbar kaga Allahu akbar Allahu akbar kaiye haka saboda kuskure wa ashhadu da kuma wajen ashhadu kai ce ashhadu kaiye ja kenan wa ashhadu wal jalala da kuma na fadli jalala amma kar ya huce iyaka wa min alwaqfi ala la ilaha kar ya wakafi la ilaha illa allah kai ya wakafi wa min tarki irghami dali fi ra'i kuma kar ya bar shigar da ra'un cikin dalil saboda tanwini ne yazo gaban shi kuma ra'un irgham kamil ne irgham bi ghairi kunna inda tanwini yazo kunna sakira tazo gaban ya zama ra'un ko lamun kaga idgham kamil to kenan kai kunna kai ce ashhadu anna muhammadar rasul kai wannan kenan muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kenan kai ya shigar da wannan ya ciki wa min fatihi lam kuma ya kiyaye fata ga lamun min rasulullah kar ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga akwai masu ya rasulullah shekarar jama'a na jiwani da ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga kusure kai kenan kiyaye kar ya yi fata ka ashhadu anna muhammadar rasulullah wa min tarki nutqi bil haa'i kuma ya kiyaye kar ya bar furta haul haa'u sakti min hayya 'ala s-salah kai ya ce salat shine akai yara ce wa min tarki al haa'i kuma ya kiyaye kar ya bar nutqi bil haa min haa 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 wa jami hayya 'ala al falah hayya 'ala al falah to wannan haɗin ya kiyaye ga gani akwai wanda ma zaka ji hayya ala al-falah akwai wani ne aka yake ji ga gani hayya ala fala hayya ala fala hayya ala fala
kaga kuskure ne kuskure ne abu mai dadi sai a mai da shi mara dadi Allah
wa yakuna al-adhan mutarassilan wa yakuna al-adha shi irin wannan ka san dadin shi hay'at ya kamata samu bangaren shi bangaren hukuma ne yanzu kamar irin su meri kamar gidan sarki sarki ya kamata sai a tsara ladane duk sai a gayyato ladane sai a shirya musu wata yar abinna wata daura haka ake shirya musu a dan yi hawa biyu haka da dan post din da za a yi da dan abinci mai kyau a ida an bilab kamar shi ka goma goma ko haka kuma ka ida sai a musu jarabawa hannu dan kai jaraba sai a sa tuki dan za a gyara dan za a gyara irin su sarki ne kamata wannan kamar bada kamar meri su ne kamata kuma kaga abu ne mai sauki suka nema wajen hai'a suka nema wajen karkashin committee na sulis tunda kwanaki da kowani da yazo ce da shi ya rike matsayin shugaban ladane na Nijar Najeriya kaga macuci ko to kai zuwa na ladai sa ko shugaban shi ya yi matsayi shi da shugaban lada na Nijar Nijeriya shekara biyar ofishin shi a Abuja yake lokaci shekara to kaga irin wannan haka ya zaka ga duka irin wannan daura inda ana tsara da ana tsara sai dai kamar irin mamlaka su suna aiki ne da hukuma su ba su aiki yawanci da mutane haka kamar hukuma ce take da dama su kamar masarauta ta da magara in ta je kamar a ce an je aiki haji ko na abin nan suka je suka zauna da wannan bangaren wannan in gashi kaza kaza na sun za a yi takawilin kaza kaza suka tsara to za a iya zuba musu adadin misali ce ladan dubu ne ko da ladan miliyan ne amma ba su iya kiran sallah musamman ma aka ɗauki ɗan kiran sallah wasu daga ladanai aka kunna Balarabe ya kuka ya ji ana muna ka to za ka ga za a samu ne ya kaga da duk an daidaita abin daɗi gare shi abin daɗi gare shi daɗi gare shi ba ƙaramin dawa ba haba ba ƙaramin dawa a duka zuwa za a yi a kai ci kago wannan mashallah mai akula da haka kawai yi na da dabbos siwa abu ne mai sauki kawai yi mana sai a koya duka koyon waye mai kyan gyara ka gani amma zai na tana wani magani yake yau sai zai zo ya koya shi yana famu fafatukan neman na kaga wani ladanin magani yake ya wata yau ke kuma kuka ce hasan makara ma za ku dinga yi dama kokari ne shi ne yake kokari yake zama in babu shi to masallacin na ko yayi mun ya zo ya ta jira duk wanda kaga yana yin kokari ne sai kokari shi ya ga duk a ciki ba wani wanda zai sai hoto sun karye ku ya zo ka gani mutane rowa ce malada ne ai ya kamata a dinga mai asiri mutum wanda zai kira ka sallah asuba kana kwance zo shi karye hudu bayan Allah nan sa tashi ai ba kananin waliye bane shi ladan wa an tattauna maladan shi wa hina liman eh amma tattauna wai tsakanin liman da ladan wa hilada ladan gin da ake hina ka gani ladan ladan hawa kadan bane yanzu ba kashi ba abubuwan da ake duk abin da ya ji sautin shi zai mai kaza ka gani to ya za a yi ku zo masallaci kuna bin sallah ga ladan yana kira muku sallah kuna huda zakka ba ku walada alherai ba ku malada kaga kuskure ne wannan iban ba dan kudin ba yake amma yana da kyau yi ma har shi za ka insani illa lil insani ce ladani a rinka kyautata musu yi mana idi ya zo wata shadda mai kyau da wasu ƴan canji layya ta zo wani ragon layya suna dan ba musu mutuwa ya zama sai shi ma ji daɗi dinga gyara kiran sallah kuma sai kama shiki ya dinga zuwa da abin amma ko ka bar shi a wahala ba sai wasa ba kuma shikenan kullum masallaci arhe ga gani a rasa wanda zai kira sallah dan ba kowa bane zai zo tun karhe hudu ya kira yana jira awa wajen biyu masu kiran na karhe hudu awa biyu suke zama a masallacin tunda inda bai zama masallacin za a sace a kuli ka gani kenan dole ne ya zama yake wa yakuna al-adhan mutarassilan kiran sallah ana son ya zama to mutarassilan a hankali min ghairi maddin mufritin ba tare da madda ba kuma da ta wuce iyaka ka san mutanen mu ma da akwai masu wannan Allah kai ta ji wani kamar waka na da ni yake ci wata waka ka san mu ma akwai da bayan kitar iyakar akwai akaran bana mu wace mu eh mu ma cikin akwai akaran bana in ya kama abin sai ka ji an huta ba daga hadda to wai ce maka haka rake sai an rasa ba mi ma kake kamar waka ce no ko mi ne wannan ba daidai bane wala tamtitu mauquf ba kuma tare da ciccirawa ba wanda yake na tsayawa ghaira muqrabin wanda kuma yake ba na larabci ba yanda Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ba tare da ciccirawa mutawaliyan kuma a jere bi haythu la takhallalu sukutun kathir ta yanda kar a samu kawaici shiru mai yawa ya shiga tsakani wala kalamun kuma ka a samu wani zance sawa kana salaman auradan aw ghayruhuma ba zancen kana kiran sallah amma sallama ka maida ba zancen kana kiran sallah kai ma kai sallama a babu wannan wai sahabu liman sami'ahu an yi hakiyahu ila akhir mustahabi ne ka ji kiran sallah ka kwaikwaya har karshe wa shahadataini min ghayri tarji'in da kuma kalmar shahada ita ma ba tare da tarji'i ba walau kana fi salati nafila ko da kana nafila ne kabi kuma in ka bi kiran sallah aka ida kai salati ka ruka ma muzalla sasaran wasila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tona ya sabka gare ka cancan sa gare kuma in ka roki Allah za a biya maka bukata karshen kiran sallah addu'a ba mai lota wanda kai karshen kiran sallah ka gani to kaga ana son yana zaman to mutum ya hudu misra ma yaqulu al-muqaddim ko kuma ka ce wa ana ashhadu in yanzu ka wani ka ce wa ana ashhadu ni ma ina shaida ko kuma ka maimaita abin da yace wannan shi ma yana daga cikin abin da ake bukata wa ishtaratu fil muaddini an shartanta ga ladan shuruta sihhatin wa shuruta kamalin akwai shartan ladan ciwa akwai shuruta siha shartan ingantuwar kiran sallah shuruta kamalin da kuma shartan cikar kiran sallah fa shuruta siha sharadin ingancin kiran sallah an ya kula musulma in ka hure ne ya kira muku sallah a saki zakaran namiji mace bata kiran sallah baligan baligi ba karamin yaro ba amma karamin yaro in yayi baligi amma ya zama shine mai yi na gari wannan ba san haka aqilan mai hankali mahaukaci an sarki alƙali ga kai kare zama ladan ka sa ko sallatan da mahaukaci ne ladan ka gani akwai wanda ba su kiran sallah ma girman kanshi suke kamar hin kaga wai sai a duba ko ni koma baya ko ni kaskantacce ka gani a riga yanzu ai kaga masu kudi musu ladanci kana ga masu kudi suna ladanci musu ladanci girman kai kallan inna al-insana li yatgha arba mustaghna in ma ka zo sai leka ali in yare ne riga ke ci kai ka kira ka gani eh da leka ne ka sai leka ko non da yare ne ku ne kira masu ladanci ce tare kama eh ka gani eh sai zai tare kama da ya leka in da mashi ma da wani mai riga mai haske ba sa shi shi eh me ya ko kuma haka ne dan da shagalatana amwaluna wa ahluna shagalatana amwaluna wa ahluna to kaga aljanna ko in dai kana so kai kudi a duniya kai kudi a lahira yawa ka gani shi kon kai mai kyau ba ruwan Allah subhanahu wannan duniya duk dadin da kai ba komai bane ba wannan lahira ita ake ma kenan anan qur'ana bukata sharadi na farko kiran sallah zaman to musulmi bayan raba kenan ibada kahuri bata amsuwa sharadi na biyu namiji mace bata kiran sallah kenan saboda haka kenan ya zaman to namiji sharadi na uku ya zaman to baligi sharadi na hudu aka ce zaman to mai hankali ya zaman to mai hankali wa shurutul kamali sharuda na cikar kiran sallah su kuma kamala ne ladani ana so su fanta da su an ya kuna adilan sharadi na farko zaman to adali saboda ai labari ne zai bada lokacin sallah yayi matsayin shi kamar mai bada shaida ne amsa shigan lokacin ka kamar shi shine shaida cewa lokaci ba yayi to in munafiki ne ba adali bane yana da wani uzurin shi yana so ko ya gauga ya sharuwa ma iya ga ranar ma sai kira muku sallah ko kuma yana so ayi sallah a tayi dan gauga ne kaga ko sai kira muku sallah
shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace wal mu'adhdhinu mu'tamanun lada abdullah mun ce mai to abu na farko sharadi na farko an yakuna adala ba raba fasike daga kiran sallah eh dole ya zama to a samu adali shekul isa yace fi ijza'il adari min al fasiki ruwayata fasiki ya kira sallah a sake ko ka a sake ruwaya biyu aka samu aqawaha adamu kiran sallah biyu ba fai adi maratan ukhra li mukhalafati li amri nabiy sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka a sake in fasiki ya kira sallah a sake an yakuna adalan arifan bil awqat ya zama ya san lokacin sallah hadithin jabir bin yace kana bilal yu'adhdhinu hina tatahadu ash-shams bilal yana kira sallah lokacin da rana ta zama to ta karkada wa rubbama akhara al-iqama qalilan wasu lokutan sai jinkirta iqama kada imma makahu ne sai a sanar da shi kamar ibn ummi maktum la yudana ta qalu asbata sharadi na uku kenan arifan bil awqat ya zama sayyidan mai dadin murya ana sallah dan ya zama to mai dadin murya saboda hadisin abdullah ibn zaid ibn abdurrabbi yace da yayin warki fara masu bato a taita rasulullahi fa akhbartu bima ra'aytu sai nan zo na ce annab sarsan ga mawarkin da na gani sai ce inna hala ru'ya hakun insha Allah fa umma bilal fa alqi alayhi ma ra'aita ka sanar da bilal fal yu'adhdhin bi fa innahu anda sawta min gari ka da murya da sokon murya to ana so kuma in wannan ladan ne wannan ya yi dadin murya zafi mai dadin murya mutatahiran kuma ladan ya zaman to yana da tsarki kare zo kira muku sallah bayan ya kira sallah je arwala manzala sallallahu alaihi wasallam inni karaitu an azkura allaha illa ala tahara na kyamacin kira sallah illa ala tahara tun mun yace waqtalafa ahli alilmi fil adani ala ghairi wudu'i malamai sun da dujuna sani wai za a iya kira sallah ba arwala fa kariyahu ba'du ahli alilmi wasu suka ce makaruhi ne kamar imamu shafi'i kamar isaaq ibn rahawiya wasu kuma suka rangumta kamar sufyan as-sauri kamar ibn mubarak kamar ahmad su suka rangumta ka wannan saboda haka suka ce wa tajubi ana la yazidu ala qiraatul qur'an suka ce kaga ai bai wuce matsayin qiraatul qur'ani ba saboda haka suka ce babu laifi kenan za a iya yin wannan sannan qa'iman ya zama a tsaye ba wai a kwance ba ko a ringe shi zai dinga kiran sallah a qa'iman a tsaye shine zaman to qa'iman wannan kuma ijma'i ne kamar yadda ibnu munziri ya hakaito ce a jama'a ahlul ilmi annal qiyamu fil adhan min as-sunnah sayuwa a kiran sallah yana daga sunna idan ana son mutun yayi ibnu hajar yace haqqu wa sunna allahu ya'adhdhu ar-rajul illa huwa tahirun wa la ya'adhdhu illa huwa qa'imun sai mutun yana a tsaye ne zai zaman to yayi kaga yana sallarsa ce falal bis-salam ya bilal falal bis-salam miƙe ka kira sallah ibnu qudama yace fa in azana qa'idan li ghairi udhrin faqad kariha ahlul ilmi in ladan ya kira sallah azamne to malaman su ce makaruhi ne yayi amma makaruhi ne mustaqbil al-qibla ya zama yana fuskantar al-qibla akwai su ladane yan karambani masu abin da yake ga yana wani kallon arewa ma sai fara muku kira sallah ya zama mustaqbil al-qibla saboda hadisi Abdullah ibn Zaid yace bayna ana na'im izra'atu shakhsan alayhi subhanahu akhtarani ina barci sai naga wani mutum yana saye da wasu tsanwayen kaya fasta qabalil qibla sai fuskanta fasta qabalil qibla sai fuskanta al-qibla faqala Allahu akbar Allahu akbar mana amurkin sai gona mutun da korayen kaya yana fuskantar ila al-qibla to ana san ya zama to an fuskanta al-qibla a fuskanta al-qibla mustaqbil al-qibla illa lil isma sai dai in zaka jirka ba la speaker hayya ala salat nan hayya ala nan qur'ana san kiyama walla yakuna kar sallatul ka sala allazi afdala kuma sallar da kake kiran sallar kare zaman to tun kai ka sallace ta kuma kake kira musu sallar yanzu kai sallar ka wani guri he ka zo ka kuma he ka kira sallar kuma ka tafi a saboda ai in ka kira ana son ya zaman to kenan kan mutun ya kira sallar kuma ya tafi abin da muka wadi daidai Allah tsara mu cikin lada akwai wata baiwar Allah nan da Allah ya mata cikawa da zigo gobe ne za a yi sutura ke kenan musata a cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci kanta ya ramshe ta ya sa aljanna ce muku mata ubangiji subhanahu wataala ba ta iko amsa tambaye da malaiku za su mata Allah ya amshi ayyukan ta kyawawa ubangiji ya gafarta kurakuran ta ya rabbal alamin Allah ba dangin ta hakuri da dangana Allah subhanahu wataala sa dausayin da kabarin ta zama dausayi daga dausayi na gidan aljanna ubangiji subhanahu wataala ba mu kyakkyawan guzuri da tarrasa ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها وسلم رسلها وتجاوز سيئاتها اللهم اغفر لها بما يفرج والبر ونقيها من الذنوب الى خطايا كما نقص بها بيض من الدنس اللهم نولنا في قبرها اقصى صالحا فيها اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه اللهم ثبت عند مسألة منطقها اللهم ثبت عند مسألة منطقها اللهم ثبت عند مسألة منطقها اللهم اغفرها اللهم اغفر لأينا وميتنا وسكيرنا كبيرنا وذكرنا وأنثانا جميعا وعادلنا غائبا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما سرنا ما سعفنا ما علينا وأنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك in dai mutai na masallaci aka kira sallah abin da yake sunna kenan kariya fita daga wannan masallaci din sai dai inda akwai wani uzuri masallan kaga za a yi yana darasi a can gurin ya rubuta in ba a cikin masallaci sallallahu alaihi wa sallam